yayin da ana ci gaba da kokarin inganta lamuran tsaro a duk fadin jihar Imo, ita rundunar 'yan sandan jihar ta ce a halin yanzu ta kwato wani mutum da matarsa mazaunan Amurka daga hannun masu garkuwa da mutane. Ko ya al'amarin ya faru, malam da suki galadanci ne kwamishinan 'yan sandan jihar.
Akwai waɗanda aka yi garkuwa da su tun ranar 17 ga wannan watan na Disamba, amma abin da ya faru babu wanda ya ga mana musan me yake faruwa ba. To cikin ikon Allah, cikin nasara, sai masu bamu bayanai na boye sai kudin suka zo mana da bayanin cewa an ga waɗansu mutane suna ta kashar dalar Amurka a wani hotel da ake ce mata Nick Hotel a cikin garin Ware. Suna nan suna ta kashe kuɗaɗe na Amurka. Dalilin wannan muka je sai muka kama mutum biyar. Bayan mun kama wannan mutum biyar, to kuma cikin ikon Allah guda uku daga cikinsu, akwai wanda ake kira Geoffrey, akwai wanda ake kira Richard, da kuma wanda ake kira Sujoke, sai suka yi mana bayani cewa gaskiyar magana sun yi garkuwa da waɗansu mutane guda uku wanda suka zo daga Lagos, ko mutanen Amurka ne, a wannan sanadiya ne suka samu wannan dala ta Amurka. To suna ina suka ce gaskiyar magana suna can cikin jeji inda suka koyo waɗannan mutane. To inda suka koyo waɗannan mutane suka ce gaskiyar in mun je za mu je mu kubutar da su, to akwai matsala. Ta ce za su iya rasa rayuwarsu. Dalilin wannan shi muka yi amfani da wayan tarho GSM, sai suka dinga kiran wayancin wanda suke tare. To mun ba su ga wani hali a nan yanzu, mu ba wai muna tsara bane muna nan, amma abinda muke ganin ma'aikatan jami'an tsaro suna yi, lallai ya kamata ku zake wayannan mutane. In muka zake su ba, to duk abinda ya faru da ku, ku ka jo, mu kam mun yi ta kanmu. Dalilin wannan wayancin wanda suke da zuwa dajin wato Ebema Ohaji, wani wuri da ake kira Awara, sai Allah ya sa suka yadda da wannan magana, wani suka yi ta musu bayani, suka yi ta musu bayani har suka yadda. To shi kenan sai suka ce to za mu zake su daidai wuri kaza. Shi ya kamata domin an matsa mutanen daga Amerika suke, abinda muka samu ya ishe mu, mu yi kokari mu maza maza mu sake su, su bar wurin mu kada mu dawo kanmu. To nan fili to ana cikin wannan suka zake, sai shi shugaban wato Dr. Geoffrey na federal staff namu kai yana tare da wannan masu musu bayani, sai ta cikin jejin. To yana nan bai dawo ba sai yau safiyar yau, Allah ya taimake shi, ana ta bincika cikin jejin, sai ga wannan mutane guda uku an gansu. Da aka tambaye su wannan mutane guda uku, a ciki da akwai wata mata da ake kiranta Joy, ita ce matar shi Emmanuel, da kuma dan uwansa Stephen, sunan ubansu Ufo Madu, kuma dai mutanen nan garin ne. Ita Joy ta baro garin New York daga America 7 ga watan Disamba, ta bi Kenya Airways tun Najeriya 8 ga wata. Shi kuma mijin ya baro New York 10 ga watan Disamba, ya zo 11 ga watan Disamba wato Lagos. Daga nan suka haɗe da shi Stephen da yake mazaunin Lagos, ɗan uwansa ne, sai suka samu hanya kuma suka zo Uwe. 17 ga watan suka zo lafiya lau, suna kan hanyar su zuwa Villa Garden Hotel daidai kusa da Concord Hotel, wurin 7 na dare na 17 ga wata. Kurin sai waɗansu mutane suka tare su da mota da kuma kayan sojoji a jikinsu, sai suka fito da su, suka kama su, suka canza mota, suka tafi da su. Cikin ikon Allah, wannan bayanin da mutane suka karfafe mu da su, wanda shi muke gaya mutane ko da shi suka karfafe mu da shi, ga shi nan ya yi tasiri. Mutane an gazara da kashe dalolin Amerika, shi kuma ba Amerika ba, ba kuma aiki suke a inda ake samun dala Amerika ba. Kaga sai ya dawo, aka gaya mana dalilin wannan, aka kama su. Su kuma wancan babu wanda ya san sun zo gari, wanda na a zo a kawo 'yan sanda kara. Sabu mu haka an kama su ba.
Yanzu wani hali suke ciki?
Duk gaba ɗayan su an same su lafiya lau, kuma sun zo suna nan mun haɗa shi da 'yan uwansa. To an take su komai lafiya lau, ba matsala. Bayan kuma su da Richard da Sujoke da Geoffrey, su uku za mu kai su kotu, in Allah ya so ya yarda, za mu rufa da su gaban kuriya.
Daga ƙarshe dai kwamishinan ya yi kira ga al'ummar jihar da su ci gaba da bada goyon baya a yunkurin murƙushe miyagun laifuka da kuma tabbatar da zaman lafiya a jihar baki ɗaya. Yanzu kusan sau biyar kenan a tsawon watanni biyu 'yan sanda a jihar Imo suka danke masu satar mutane da niyyar karɓar kuɗin fansa. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.